أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والكاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله دي ساكي أدامو wannan zawiya mai albarka zawiyan she malam dan umma dake kan titin malam goje a cikin garin Bauchi mun gode Allah yau muna asabar 24 ga watan Ramadana hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda yayi daidai da 9 ga watan 6 2018 miladiyan annabi Isa alayhi salam insha Allah muna cikin suratul ra'd muna aya na 33 afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min al qawl بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يدل الله فما له من هاد الله سبحانه وتعالى يتي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم ينزوان دي زمو ينات على كل نفس أقوة تري درم متاني درم دبوبي درم ملائكو دروهاني دو حلتن دبمواسن سبعي الله نيسنسو to yanzu wanda ya zama na tsaye akan kowace rai din nan abu man wa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat abinda ta aikata duk Allah subhanahu wataala ya sani abu man wa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi yanzu wanda ya zama haka Allah kenan subhanahu wataala ya san kowace rai ya san abinda take aikatawa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a kullin fi kitabin mubin kowace rai Allah shi yake bata abinda za ta ci shi ya san abinda take aikatawa amma kuma a ce wanda ya zama haka shine da hada shi da gumaka wanda aka sassake su da itacuwa ko wanda aka yi su da laka yanzu dai yi haka a gayi wannan ba zai yi wannan zalunci ne to afa man wa qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi shuraka sun sanya wa Allah gumaka amma kul kaga ya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace sammuhum su kirayi wa innan gumaka nasu sa ambaci sunayensu aji suwaye wa innan gumaka kul sammu am tunabbi'unahu ko kuma bari kace musu su ba labari wa Allah tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi su ba da labari wa Allah da abinda Allah bai sani ba a cikin kasa yawa tunda suna so su ce ga gumakan nan wai wa innan gumakan su ma alloli ne to kaga kaman mushrikan Makka suna so su ce kaman Allah bai san da wannan allolin ba kenan to shine Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi su ba da labari da abin da su ba da labari wa Allah da abin da Allah bai sani ba cikin kasa filalli wala fis sama ko a kullu tunabbi'unahu bima la ya'lamu an bi fil ardi an bi zahiri min al qawli ko kuma su ba da labari wa Allah da wani zahirin magana na zahiri ko na boye wanda Allah subhanahu wataala bai san shi ba babu abin da Allah bai sani ba yawa babu abin da Allah bai sani ba shi ya halicci abin kuma ya san abin da abin da yayi zai aikata tun kafin a halicce shi an bi zahirin min alqaul bal rabu da su bari da kala kafirai zuyina lil ladzina kafaru makarum ko wasaddu an sabil wato an kawata mu wanda suka yi kafirci an musu ado ne da aikin su zuyina allazina kafaru makaruhum makircin su wato an musu ado da makircin su dama Allah ya ce afa man zuyina lahu su amalihi far'i wasana wanda aka masa ado wa mummunan aikin sa sai ya ganshi abu ne mai kyau duk abin da ka ga ya masa cewa akwai illa a wannan abu bare gani ba to Allah ya ce zuyina allazina kafaru makaruhum wasaddu anis sabili sun toshe mutane gabarin wato tafarkin Allah wasaddu anis sabili wa man yudillillahu duk wanda Allah ya batar da shi to fa malahu min hadin ba wani mai shiryarwa gare shi duk wanda Allah ya batar da shi ba wani mai shiryar da shi sabiya da haka Allah ya kara shiryar da mu alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am
lahum adabun fil hayatid dunya wa la adabul akhirati ashaq wa ma lahum min allahi min waq
lahum adabun fil hayatid dunya lahum adabun fil hayatid dunya wa ma lahum fil akhirati wa la adabul akhirati ashaq wa ma lahu fil akhirati min waq to Allah yace lahum azabu azaba ya tabbata gare su fil hayatid dunya a wannan gidan duniya azaba ya tabbata masu kafirai a gidan duniya lahum azabu fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaqqu kuma azabul lakira shi yafi tsanani wa ma lahum fil akhirati min waq ba su da wani waqin mai kiyayewa wa ma lahum min allahi min waq ba su da wani daga Allah wato waƙin wani mai kiyayewa wanda zai kiyaye su ya hana wannan azaba da Allah subhanahu wataala ya shirya zai musu
masalul jannati allati uiddal muttaqun tajri min tahtiyal anhar وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وَقُبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masalin jannatin lati wu'idal muttaqu misalin aljannan da aka tanada wa masu tsoron Allah Allah ya samu daga cikin su a cikin masu tsoron Allah ma muna roƙon Allah ya samu daga cikin wajanna lil muttaqina imama Allah ya samu a cikin masu tsoron Allah ma mu mu zamo ra'asu wato muna daga cikin shuwagabanni wanda ake buga misali da mu irin su sayyidina Umaru Allah ya Allah amin irin shauran sadatinmu masu zuge aljanu masu sare bishiya tana jiri ce wannan mu dai wasu wato aljani baya musu wani wargi ko mutum mara abin nan sabiya da sun riga sun ba Allah man kana lillahi kana lahu lahu wanda yabi Allah Allah ya zamo nasa akwai daga cikin shehunan mu wani ba Allah ya fito tafiya ana fashi yazo samu mutane an tsaya a hanya aka sa hannu ana zuwa ga ci ai shehu ne shehu mai duguri kenan shehu abul fatai yace me ya faru aka ce wai fashi ne yake a hanya yace shine mutane suka tara nan ce ku ba mu hanya mu ce ai shehu a daka ta dai ku ba mu hanya mu ce yace mu direba su je ana zuwa koyi ga yan fashi aka taso ne a ga babban mota aka tazo da bindiga ana ihu yace madirebe sauke glass na zuwa na sauke glass ka leka sai ga subhanallahi shehu ne edaji gudu koi ce ku zo amuku addu'a ku bar wannan ba aikin Allah bane ku zo amuku addu'a ku samu sana'a ku bar wannan to man kana lillahi kana Allahu lahu man kafa Allah kuma kafa kulli shay duk wanda ya ji tsoron Allah ko me da ya ji tsoron sa sabiya haka kai da ka san ba duniya san sun ba Allah ba sau da gaske kai da ka bi wannan hanya to Allah ya samu bugurabun su Allah ya sa tsoron Allah ta zama hulan mu ta zama rigan mu ta zama wandan mu ko me ya ga mu ya ji tsoron mu sabiya da tsoron Allah da muka bi sabiya da isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabiya da ka sadatu suke to Allah ya ce masalil jannatin lati wu'idal muttaqu misalin aljannan nan da aka tanada ta mu masu tsoron Allah masalil jannatin lati wu'idal muttaqu tajri min tahtiha al-anharu korama Allah ya ce na gudana a cikin ta ko ta ina ruwa ne yake gangarawa a ciki ko ta ina tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imu kuma abincin ta ko yaushe nanan ƴaƴan bishiyan aljanna shi kullun anune yake ba irin wato mu ne yanzu a ce lokacin lemo ya wuce lokacin abarba ya wuce shi koyaushe nanan ukulwa daimu wazilluwa kuma haka inuwanta ma koyaushe daiman nanan wazilluwa tilka hukubal ladina taqaw Allah yace wannan shine karshen wanda suka ji tsoron Allah tilka hukubal ladina taqaw wa hukubal kafirina amma karshen kafirai annaru shine wuta Allah ya kiyaye mu to bismillah da tambayoyi da mutane suka ta mana mu kuma muna ta so karatu ya tafi to ga kuma azumi muna ganin ya zo yana so ya mana ban kwana sai bi alaka yan uwa a dinga hakuri daga nan da ya zo a rufe karatu to abin da ya samu dai damu dinga idan mu amsa wannan tambayoyi ta yayuwa su ma masu tambayan wato su ji dadi a ransu eh na'am
alhamdulillah kafin mu karanta tabbiya insha Allah ranan Laraba in Allah ya kai mu za a yi addu'a na khatma na rufe wannan tafsiri insha Allah kamar yadda aka saba tambaya na farko yace assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana da soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wai shin malam ya halatta a nemi albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallama
na'am wai me tambaya yace yana da iya neman albarkan sallallahu alaihi wa sallama to ai annabi shine ma mai albarkan gaba daya eh wannan ake yake shine ma albarkan kuma mutanen mu yanda suke to wani wautanci ko yaushe da ka gana ta cewa wai bara a nemi albarkan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to sun manta ne gashi nan kullun atahiya ana fada assalamu alayka ayyuhan nabiu wa rahmatullahi wa barakatuh kullun fa addu'a ke manzo Allah yanzu miliyoyin musulmi na duniya yi duk wannan addu'a da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin a ce Allah bai karba ba kuma bayan dama shine albarkan ma gaba daya sallallahu alaihi wasallama ainin rahmatin rabbaniya shine ainin rahama na Allah subhanahu wataala to na daya kenan na biyu kuma qur'ani dai mun san Allah ya ce wa haza kitabu anzalna mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara to yanzu a ce qur'ani ma mai albarka ne amma wanda yazo da kuma qur'anin bara a ce kuma Allah ya ba mu albarkacin sa ba to wannan gaskiya akwai babban hatsari a cikin wannan al'amari kuma akwai wato kiyayya na shi annabi Muhammadu din sallallahu alaihi wasallama wanda tai tasiri a zuciyan su wanda suke fadan irin wa'innan maganganu wato hadisi da aka rawaito akan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matukan yawa amma a gurguje sabila da yanayin lokaci da mu faffadi abinda aka rawaita din ne kawai ba yayin mun janin sun hadisin ba sabila da ina tsammanin malam ya gaya mun tambayan eh akwai abun nan da shauran su amma na ɗaya daga ciki dai na farko shine albarkan nan da wanda da mu fara kawa kenan shine wanda sayyidina Umaru amin ya nema lokacin da ajali ya kama shi kowa ya sani ya tura ɗansa ko Abdullahi cewa yaje ya samu wato sayyida Aisha lallai kuwa Abdullahi bin Umara shine babansa sai na mure tura shi yaje ya nemi sayyida Aisha ya gaya mata yana roƙon izinin in ya cika yana son a bussine shi ganga da Annabi Muhammadu da Allah me yasa yake nema a sa shi ganga kusa da manzon Allah ko mutun yaki ko ya so neman albarka ne ko ba haka bane ko mutun ko yaki ko ya so in ba haka ba ai can ba ga bakiya ba makabatan sahabbai me yasa bai ce a kai shi gurin ba sabiya da babu Annabi Muhammadu a gurin sallallahu alaihi wasallama to wannan na ɗaya kenan wanda ya tura Aisha yace wanda abun da yake fassara wannan jimalan Imam al-Alawi yace cewa laysa lizalika tafsirun illa tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi bitabarruki kuma bil qurbi minhu yace bayanin wannan neman saka shi ganga da saka sayyidina Umar ganga da annabi din sallallahu alaihi wasallam yace bai da wani fassara bayan tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwansa da kuma neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake neman a saka shi kusa da annabi yace na biyu yace wazi ummu sulaimin yace ga kuma ummu sulaimin yace takdaufan makurbati allati shariba minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu anas fa huwa indana Ummu Sulaimin annabi ya je gidanta ita ne mahaifiyar Anas bin Malik annabi da ya je gidan dama mun sani annabi yakan je gidan ta ba shi ruwa ya sha a buta butan irin na duma din nan shi ne kurba buta irin na duma Larabawa suna kiransa kurba sabiya da in mun lura anan ma ko mutanen karkara sukan zuba ruwa a ciki su daure a jikinsu ko a abun hawansu to ana kiransa kurba sabiya da yana kusa da kai yawa to annabi da ya sha ruwa a ciki Ummu Sulaimin annabi na gama shan ruwa sai ta dauki wani kamar mu ce aska ko wuka sai ta yanke bakin daidai yanda annabi ya dora bakin sa sallallahu alaihi wasallam sai ta ajiye a gidanta duk wanda bai da lafiya sai ya dauki wannan bakin butan a tsoma a ciki a ce ka sha ga bakin da annabi ya dora bakin sa mai albarkan nan sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa a ciki dan Allah nan nema albarka ne ko ba nema albarka ba kuma hadisan nanan da mu kawo amma muna fatan wani mai gigi ya ce ƙarya ne to ya ji hadisan da kuma isnadi bi kenan ko to yace na uku yace wa ulai sabatu yatasabiquna li azi sha'ratin wahidatin min sha'ri ra'sihi sallallahu alaihi wasallam lamma halaqahu yace ga sabbai nan mun gansu suna tsere wajen karban gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya aski kowa sani hajjatul wada'i da annabi ya aski Imam Qadi iyal ya kawo hadisin da isnadin ta nan din mu akwai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aski dama ma dan annabi ya gode ma mu'jiza sallallahu alaihi wasallam da yake hajjin ban kwana ne ai annabi an sani cewa ba sausaye yayi ba aski yayi sosai wannan wanda da Hausa muke kira malu ko yawa to annabi irin ta yi da aka aske gashin gefen gashin kan annabi na dama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya danke sai ba Abu Musa al-Ash'ari yace ka raba kowa ya samu daidai aka ta kokuwa ana raba daidai fa gashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan gashin abun wasa ne da aka raba daidai aka zo annabi da aka saki aske gefen hagun ya saki dan kaya bashi yace raba kowa daidai aka raba ana kokuwa ana karba aka kara aske sauran gashin kan annabi mai kama sai yace ka raba sai aka ce dibo ni gashin mai dama sai yasa ajiwun sai yace kada in ji malam Bahaushe kada mai kaza ya ci sai yasa ajiwun sa tukunna aka ce duk ya raba haka kowani sahabi yaje aje shine wannan gashin har Imam Shafi'i garin yawon da yayi Allah ya hada shi da wani bawan Allah daga cikin jikokin sahabbai yana da gashin ya bashi kyauta gashin annabi Muhammad da ya tashi rasuwa Imam Shafi yace ina rasu wannan gashin a yanka shi gida uku yace daya kashi hudu kai daya yace a sa a bude ido na yace a sa daya a ciki a bude daya idan a sa daya a ciki yace a bude baki na a sa daya a ciki yace sauran ɗayan kuma a sa alfafa na a kai ni kabari yace wannan ni ya ishe kaji wanda suka san annabi Muhammad to ga sabai suna kokowa wajen rukon gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ma yin bid'a ne to ashe wannan ko karara wannan abin da ake fada din kin manzon Allah ne kawai da gwadawa mutane kar su samu darajar annabi Muhammad kar a nemi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabai gashi nan suna ta kokowa wa azi asma'u yace ga asma'u nan binti Abubakar ƴar sayyidina Abubakar yace ta tafazu bijibbati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu fanana naksiluha lil marda nastashfa wa nastashfi biha tace gashi nan az yace ga asma'u ƴar sayyidina Abubakar nawa kenan muka kawo neman albarka annabi hudu ne ko biyar to amma hudu ne a bar shi haka hudu yace gashi nan da wannan ƴar Isma'u ƴar sayyidina Abubakar gashi nan ta ajiye a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce gashi nan a gurinmu duk wanda ya zo bayi da lafiya ta ce mukan ɗauki wannan rigan manzo Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ko a baya ɗin ta ce sai mu jika ta a ruwa sai mu ba mu mara lafiya ya sha dan Allah da annabi mutanen nan me suke cewa in mutum ya yi irin wannan in ana neman albarka ba shirka suke cewa ba to ga asma'u nan sayyidina Abubakar abinda take fada kanwan Aisha ne tace rigan annabi na gurinmu a gurin yanta ta samu rigan sayyidatu na Aisha tace muna jikawa a ruwa mu ba wa mara lafiya ya sha tace nastashfi biya muna neman waraka da rigan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yasa to nabiyar yace wa haza khatamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tafasu bihi baduhu abubakarin wa umar wa usman summa yasqudu minhu fi bi'rin yace karshe kuma na albarka nabiyar yace ga zoban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga tanan yanda sayyidina Abubakar yake kakkaf da ita lokacin yana halifanci in ya fito da zoban ma ba ya yadda ta ba sai dai ya gwada mutane ya ce wannan zoban a hannun annabi Muhammad ta rayu sallallahu alaihi wasallam yace haka sai amanin sai halifanci sayyidina Umar haka zamanin sayyidina Usman ne ma ta fada a rijiya wanda sayyidina Usman ya sa aka kwashe ruwan rijiyan kaf ba a samu zoban ba yasa aka dinga tona rijiyan a wani ruwa yace sanda aka tona rijiyan yayi kusan tsayin rijiyan yanda take yace in ma kasa ne ta dai zoban sai an nemo ta dan Allah da annabi wannan neman albarka annabi Muhammad ne ko ba nema ba to Allah mu ya lullube mu da albarka annabi Muhammad sabila da haka wannan sahabbai ne suka yi wannan aikin ba ma mu da kuka raina mu mu masoya annabi kuka raina mu kuke ce mana in bid'a ba sahabbai ne sai ku so ku bid'antar da su ko ku kafirtar da su ga asma'u nan tace sayyidina Abubakar tace suna jika rigan annabi Muhammadu a ba wa mara lafiya ya sha ga kuma gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda annabin da kansa yasa aka dinga raba wannan gashi to Allah ya kara mana sanan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am
tambaya na biyu yace wai ba kyau mai bara ya ce a bashi dan annabi sallallahu alaihi wasallam
ya tambayar suna kama
wannan tambaya dai tana kama a kare da dan bambanci
cewa kowa dai ya ji
wai a bashi dan annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam to wannan wai nan lafuza ma yanda aka rawaito su daga sahabbai wato bare kirgu ba an rawaito sahabbai idan suka aikata wani aiki wanda hankalinsu ya tashi sukan ce muna neman tsari ba kan ce a'udhu billahi ba to su sukan ce a'udhu bi rasulillahi ka san yanzu wani kamar haka ya ce annabin Allah ne to hadisi ne ingantacce wanda Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito kuma Imam Muslim shi ya fitar da hadisin a ajizi na uku shafi na 100 shafi na 1000 kai ko da 200 1200 da 81 Imam Muslim ya fitar da hadisin wanda ba shi muke so mu karanta ba saboda da shanu lokaci kuma ana iya neman wato kakan iya cewa ma ni nayi wannan abun na barwa Allah na barwa manzon Allah shi ma ka san mutun ya fada haka sukan ce wai shirka ne to duk wannan ruwaya ga ta nan da isnadin ta amma ruwayan da zamu dauka shine at-taqarrubu ila Allah wan nabi sallallahu alaihi wasallam neman kusanci da Allah da manzon Allah ba shine mai bada yake ce ku bani dan Allah dan annabi ba ka bani ne dan ka samu kusanci da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Huraira ya rawaito hadisi a hakika annabi sallallahu alaihi wasallama sabiya da tsayin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya juyo daga sallan asuba wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin mata ya samu mata a masallaci ya tsaya sai ya musu wa'azi yace ya ku mata wannan hadisi ne ingantacce ban taba ganin masu tawayewan hankali da addini irin ku ba kuma ni na ga mafi yawancin ku annabi yace yawancin ku ɗan wuta ne sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka ku nemi kusanci zuwa ga Allah da abin da kuke da iko yace ya kasance a cikin wayannan mata din wa kana fi nisa'i imra'atu Abdullah ibn Mas'ud akwai matan Abdullah dan Mas'ud sai ta juya zuwa ga gida bayan an annabi ya gama wa'azi sai ta je ta bada labari ma Abdullah dan Mas'ud tace ga wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu sabiya da haka wa ahazat hiliya sai ta dauko abun adanta na zinare qala ibn mas'ud Abdullah dan Mas'ud yace mata aina tazabina bihazal huli ina zaki tafi da wannan abun ado sai ta kala sai tace ataqarrabu bihi ila Allah wa rasulihi tace dan je in nemi kusancin Allah da shi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi ibn Mas'ud yace ke wai ga biki dawo da shi ki yi sadaka gare ni da kuma wannan da namu tace a ni ma annabi sallallahu alaihi wasallama dan bayar ina neman kusanci da Allah da kuma manzo Allah abu da ya kai masabiya da hadisin na da tsayi har suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace ita fa ga abin da take so nan ga abin da take so dace tana tabila da wa'azin da taji annabi ya ce su yawanta sadaka mafi yawancin su ɗan wuta ne shine ta dauko wannan zinare nata dace sadaka da shi ga amma ga abin da mijinta Abdullahi ibn Mas'ud ya fada sai annabi sallallahu alaihi wasallama faqala al-Ali ibn Mas'ud tace ibn Mas'ud ya ce min tasaddiqi bihi alayya wa ala ibni ki sadaka da shi mani da kuma dana fa inna lahu mawdi'un ai in cika yi haka ma yana da wani daraja yin haka wa qultu ya tace hatta asta'zina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na nemi izinin manzo Allah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace mata tasaddiqi bihi alaihi wa ala banihi fa innahum lahu mawdi'un annabi yace ki sadaka da shi wa wane ki sadaka da shi wa mijinki ki sadaka da shi alaihi akansa wa ala banihi ki sadaka ma dansa kuma da shi domin suna da wani daraja in kika yi musu sadaka da shi suna daraja a gurin Allah to mahallin shahid shine wannan maganar da muta ce ataqarrabu bihi ila Allah wa rasulihi dan janyi sadaka da shi domin kusantan Allah da manzon Allah saboda haka duk wani mai bara in ka shiga kasuwa in ka ce a bani dan Allah dan manzon Allah in mutun yace bare baka dan Allah dan manzon Allah ba ka ce to baka bukatan kudin sa dan ba wani abu da Allah yake yi in ba dan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kowa kaga ya samu arziki ya samu albarkan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma haka sabbai sukan ce al'amru ila Allah wa rasuli shi ma ga wannan hadisi ne to amma wannan hadisi da muka kawo shi kuma ataqarrabu bihi ila Allah wa ilayka a wani ruwayan yace akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a juz'i na biyu shafi na 373 yace wa bin Huzaima ibnu Huzaima ma ya fitar da wannan hadisi da muka kawo na matan Abdullah ibn Mas'ud din shi kuma a juz'i na 4 yawa shi Abu Nu'aymin ma ya fitar da wannan hadisi din fi khilyatil awliyai shi kuma nawa a juz'i na 2 qala al-Haytami fi majma'i az-zawaid Imam Haytami ma ya fada a majma'u az-zawaid ya kawo a juz'i na 3 shi ma قلتي يا في سيه درف منه رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ورجال أحمد سكاتو وانا حديثي نه إن جاتي نيمون كسنتي دا الله دا كوما مني دا كوما منزان الله صلى الله عليه وسلم نعم
سيتم بيا نكرشي شمادي دكا تنبيوين سنا كما نفر كويتي ويدنزنا بزيشي غا الجنة با نبيو كوما يتي شين يا حالتا دنزني يلي منشي duka dai tambaya ne guda biyu amma masu kaman jujuna
to me wannan tambaya akan dan zina bare shiga aljanna ba wannan hadisi ne kuma ibnu kasir ya kawo wannan hadisi kaje ka duba wannan karkashin ayan da yace hammazin mashayin bin mimi manna'il lil khairi mutadin nasim utillim ba'da zalika zanim a karkashin wannan ibnu kasir ya kawo hadisin cewa la yadkhul jannata waladi zinan dan zina ba dai shiga aljanna ba dan zina ba dai shiga aljanna ba sannan kuma Imam Sawi ma ya kawo a karkashin wannan aya a hashiyan nan na Jalalaini a karkashin wannan aya din mu cewa tullin ba da zalika zanimin din ya kawo cewa shi yace shi mani zina yace mummunan al'amari ne yace wato wani malami yana ce molin da aka zuba shi dan zinan ne da aka je su mutane suna cewa wai ai shi madan zina bai da laifi sai suna auna shari'a wato addini da kai da hankali wai bai da laifi shi yayin yin sa aka yi walati zuru waziratu zuru hure eh haka Allah ya faɗa laifin wata rai ba ta shafan wata rai amma to wani fuskan ai tana shafa yanzu wanda ya batar da mutane mafi aksarin wanda ya fitar da mutane wane ne ba shaydan bane to yanzu mutun in kai sama Allah lahira Allah ya ce duk laifin ma shaydan da dora shede-sheden yana da commission haka aka fada yawa yana da commission in kuma kisa ne duk wanda ya fara kisa a duniya kabila ne to duk wanda ya kisa shi ma yana da commission kabila amma kuma na da laifi shi wanda ya kisa yana da laifin sana na kisa dai sai dai ka ba auna wato mene ba auna shari'a addini ko shari'a ba auna ta da hankali sai dai ka annabi ya ce shi imamu sawi ma ruwayan da ya kawo ya ce annabi ya ce dan zina ba zai shiga aljanna ba huwa wa waladuhu wa waladuhu har hawa uku da dan da ya aifa ba za su shiga aljanna ba haka Imam Sawi ya kawo a cikin a sharhin da yayi a hashiyan Jalalaini a karkashin wannan aya manna bi zaminin din kuma wannan fatawa Abdullahi Gondu wanda ake ce masa Nadiru Sudani shi Abdullahi Gondu mai ilimin nan gaske ya shi ma an masa wannan fatawan a wata littafin sai ya ce kwarai dan zina bare shiga aljanna ba da dan da ya aifa yace hadisi ne yace Allahumma Shehu Ahmadin Rufa'i mai dariqar Rufa'iya yace in har Allah ya taimake shi ya hada shi da kudubin zamani yace an hada shi da kudubin zamanin yace to dai iya shiga aljanna to mun a dan kudubin zamanin sai ya zama masa kaman uba a lahira sai yace sai istinbadin maganar nan na Sayyidina Aliyu da yace man allama ka harfan fiddini ko man allama ka harfan fawwa abuka fiddini wanda ya sanar da kai harafi daya to ya zama babanka addini yace to sai yace ta masa hidima a lahira albarkan haka tunda shi halifan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kudubin zamani dai iya cetansa amma dan zina bai shiga aljanna da dan da ya aifa kuma addini ba da kai ake yi mutane kaga sun zo suna ta maganganu cewa wai ai shi bai da laifi to annabi ba haka ya faɗa ba na biyu kuma da ake cewa baya limanci ko lalle dan zina baya limanci a mazhaban Imam Malik da dukkan mashauran mazhabobi kaje ka duba nan Ishmawi da kaga ya gwada maka cewa dan zina baya limanci yawa sai dai aka yi lalacewan zamani ne ya kawo wai har aka samu wasu wanda sun gagara kawo iyayensu amma kuma wai sun zo su ne limaman juma'a sun gagara kawo iyayensu kuma zo suna ta zagin masu iyaye kuma su ne a gaba wajen zagin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani a garin nan wannan wanda suka gagara kawo iyayensu su ne kullun a cewa iyayen annabi suna wuta wanda abun mamaki mu dai kaman irinmu dai duk da dai mu almajirai ne shi yanda yana da kansa ya dauki kansa shi babban malami yawa ya ce shekara 20 yana bada fatawa ba taba wai daga wai abun nan ba kana bada fatawa dai yawa sabiya da haka kuma wannan da kake magana da goyi da kake goyi irin wannan ne yazo yana kushe darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi yana kushe darajar sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi yana kushe darajar su Imam Maliku ya gangaro irin kansu Shehu Tijani radiyallahu anhu irin kansu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wai wannan wanda shehun da duk duniya an cire an san mutanen arziki ne halifofin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam amma kai da ka gagara kawo babanka wai kai ne mai fadan irin wannan maganganu kullun ya kama kame kuma wannan ba wai zancen wai maganar shari ba duk wanda ka ganshi kowa kamar yadda ranan muka fada annabi ya ce annasu ma'adinin kama adinin fillatu zabi mutane ma'adanai ne kamar ma'adinin azurfa zinare da azurfa in kaga mutun na aikin alkhairi ka bi da sannu gado yayi idan kaga mutun na aikin shegantaka to dama shegen ne ya gado wannan abu domin mu alhamdulillah ba alfari ba kamar mu kowa riga san iyayenmu wanda mun sha fada ni dai sunana Muhammadu Burhanuddin dan malam Muhammadul Amin dan malam Muhammadul Mustafa dan Abdul Qadir dan malam Muhammadu Sunusi dan malam Goje dan malam Muhammadu dan Muhammad dan malam Mu'azu kuma iyayen mu an san tun zuwan su Bauchi suna daga cikin gudumar da suka bayar ba mu cika kawo fadan irin wannan ba amma da muka ji wani yana taba to ko iyayenmu da suna da rai kakanninmu wallahi tallahi in sai ga irin su Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sun cire rawunan su sun watsar sun tafi gonan su sun masa noma sabiya da bai wanda Allah ya masa to amma wani ka zo kai ba komai ba baka iya komai ba in wai kai wai kai wai dak da wai darta wai darta sabiya da haka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kara mana san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saura Na'am sabiya da haka muna godiya ma yan committee tafsiri wanda suke duk shekara na tsammanin bana shekarar mu biyar kenan ko to to muna ana sa wannan karatu wannan yan uwa da suka tsaya masoya manzo Allah suke iya kokarin su domin isar da wannan sako masoya annabi duk Allah ya saka mana da alkhairi abun mamaki har su irin wannan mai wannan magana yana ce wai ana sa karatuttuka wanda ake batar da mutane wai zikirin Allah da ake gaya mutane da san manzon Allah da la ilaha illallah wai shine wai batar da mutane wai na ce gidan radio kuma maganin ku masu garin maganin su da suka dinga bari irin wayannan su suna bude masallatayen juma'a suna rarraba kan al'umma da shauransu ga mutanen kirki kuma suna zagin ku maganin ku kuma masu garin ai ga mutanen Allah da za ku dauki karatun su nan a dauki nauyi a sa kun ja kun bari kuma gidan radio maganin ku kuma ɗan boko maganin ku da ko zo kuke daure musu gindi ai gashi yazo yana ta zagin ku kuma banda mutum ma shi umi kai ɗaya ne in kai ɗaya ka zaki ta kanta kungiyan san ya zage ta wanda su suka masa hanya suka masa riga makama suka masa wando suka fitar da shi amma su yazo ya faffadi magana akai yazo ya fadu ya zage mu masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaje ya zagi sarakuna din kai ɗaya ya zagi ɗan siyasa din kai ɗaya saboda girman Allah kuma duk wani gwamnatin ta zo an yi magana kai wannan ka ce mutum ba shege bane shi Allah ya sa mu cika da imani yan komitin mu muna godiya saddaunan zungur malam Uzairu Mustafa muna godiya Allah ya saka da alkhairi sayyidi Imran Sha'iri Allah ya saka da alkhairi sayyidi malam Gali Allah ya saka da alkhairi Alhaji Abubakar dan Melale Allah ya saka da alkhairi Adamu Shehu Allah ya saka da alkhairi Alhaji Badamasi baban Zara Allah ya saka da alkhairi Alhaji Yahuza Allah ya saka da alkhairi Alhaji S Dawaki Allah ya saka da alkhairi wannan a takaice wanda Allah ya sa muka tuna Alhaji Salisu baba ja Salihu baba ja su Allah ya saka da alkhairi to wanda Allah ya sa muka tuna muka ambaci sunan su to Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi da wanda su suke tsayuwa duk shekara su Alshehu Allah ya saka da alkhairi da kuma malumin mu duka Allah ya ji kansu Allah ya mana albarka albarkan manzo Allah ga rawdatu hubbun nabiyyi nan sun kawo mana ziyara kamar yadda jiya Sayyidi Abbas ya kawo mana daga Jawu da ma Naziru to yau ga rawdatu hubbun nabiyyi gaba daya fadama ne na masoya manzo Allah wanda mun so mu kira sunayen su daidai da daidai to muna ganin lokaci ba zai kai mu ba, amma dai muna muku addu'a Allah ya biya bukatun ku na alkhairi, duk masu sauraron mu a ko ina Allah ya biya bukatun su na alkhairi, Allah ya karfafa mu, ya karfafa mu alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad الفاتي لما أقول لك كاتب لما سبق ناس لك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم تو مالم مي نوكا ياتي سورا من تيبيار تو أي سورا من تيبيار أكوي زنتتكا دا ما سمين منشي دا دامو iya sarto masu sauraro dai sai su ƙara hakuri haka ne al'amarin ya abun nan tayyawa yau ya sha sirki ne ya masa yawa shi malam sai ya yanke mana saura minti 5 din sabila da haka wato muna ga yawo bayin Allah shi neman albarka da ake yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda mun ga muna da sauran minti 5 wato an nemi albarka da gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah an nemi albarka da gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta yayi zufa kamar yanda da mu kawo insha Allah sannan an nemi albarka da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wani fari da aka yi na ruwa an yi fari sosai wata rana a Madina aka zo aka samu Aisha wanda shi ma hadisi ne ingatacce da ruwayansa sabbai suka zo da ƴaƴan sabbai tabi'ai aka zo an shiga cikin wani yanayi aka zo aka samu Sayyida Aisha an nemi ruwa an nemi ruwa ruwa ya ki samuwa Aisha ta dauki mutane ta tafi da su sallallahu alaihi wasallama ta taye da su kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bude window tace ku yi addu'a ku yi tawassuli da wannan kabari da mu kawo isnadin sa suka yi tawassuli ruwa kuma yake ce sannan kuma a zamanin halifancin sayyidina Abubakar qala hafiz Abubakar Baihaqi imamu Baihaqi ya rawaici wannan hadisi yace akbarana Abu Nasr ibn Qatada wa Abubakar al-Farisi qala haddathana Abu Amr bin Madr haddathana Ibrahim bin Ali az-Zahli haddathana Yahya bin Yahya حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك قال يتي أصاب الناس وانا إسنادي دبايك يكاو يتي أصاب الناس قادن كو أصاب الناس قادن في زمن عمر بن خطاب فجاء رجل يا رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني پري واتو رشي واتو ايشيني پري رشي وروا زمن سيرنا عمر da wannan isnadi da muka kawo ga kuma takan ya biyo takan Imam Malik yace sai wani mutumi yazo zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kale sai yace ya rasulullahi kabarin Annabi fa yazo yace ya rasulullahi istaskilla li ummatika fa innahum qad halaku yace ya rasulullahi ka nemi Allah ya shayar da al'ummanka domin sun halaka sabila da rashin ruwa yayyo fatawu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo mutumin cikin bacci yace masa kabarin annabi fa yazo da yazo ya fadi wannan magana a kabarin manzo Allah ina wanda suke cewa wai annabi ya mutu ne lo tashi yayi magana ya mutu to ga abinda ruwaya Imam Baihaqi ya kawo ingatacce wanda daga isnadin ta kuma ta biyo har kan Imam Malik wannan bawan Allah da yazo kabarin annabi yace ka shaye ka nemi Allah ya shayar da al'ummanka domin sun halaka sai kawai mutumin da ya juya abunsa ya je ya kwanta sai annabi ya zo masa cikin bacci fa kala annabi ya ce masa itu umara ka je gurin sayyidina umaru faqarihu minni salama ka je ka gaishe shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbiruhum annahum muskauna ka je ka bashi labari ka ce su dinnan fada a shayar da su ruwa wa qullahu ka ce masa alayka bilkisi alayka bilkisil kis yawa na hore ka da annabi sallallahu alaihi wasallama yace na hore ka da wannan yace fata rajulu sai mutumin yaje fa akbara umara yaje ya bani labari ma sai na umaru fa kala sai na yace ya rabbi ma alu illa ma jaztanu wa za isnadun sahihu yaje ya ga ma sai na umaru yace ya ubangiji ban gaza ba yace wannan isnadi ne ingatacce kaza kala hafiz ibnu kasir fil bidaya ibnu kasir ma ya kawo wannan ruwaya a cikin bidaya wannan aya juz'i na 1 shafi na 99 fiyawa dise ami 18 ya kawo wannan isnadi na annabi sallallahu alaihi wasallam an je kabarin annabi kuma ya inganta wannan isnadi sabila da haka wannan bawan Allah ga wani isnadi mun kawo maka kar wani ya ƙara cewa ba a neman albarkar manzo Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu subhanallahi kaman shauran matattu ba a iya magana da shi wannan babban halaka ne Allah ya sa mu cika da imani alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mughliq wal-Khatim lima sabaqa nasilak bila wal-hadi ila salikam sayyidu ala bidari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin.